Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomadaniya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da safiyar ranar Asabar. Sunana Sarfil Hashin Gumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu zamu kawo muku shirin a bari ya huce, amma da farko sai mun fara da cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. An kashe mutane 49 jiya jama'a a wasu harbe-harben da aka yi a wasu masallatai biyu a garin Christchurch da ke kasar New Zealand. Al'amarin da Prime Minister kasar Jacinda Ardern ta kira wani mummunan sababi mai daura kai. A wani taron manema labarai da ta kira da safiyar yau dinnan Asabar, Prime Minister Ardern ta kara da yin alƙawarin cewa za mu canza dokokin mallakar bindiga. Ta ce mutumin da ya aikata kashe-kashen yana dauke da bindigogi biyar da wasu bindigogi na musamman masu sarrafa kansu biyu, kuma ya mallake su ne ta hanyar doka. Mutumin da ake zargi da aikata harbe-harben akalla a ɗaya daga cikin masallatan ya gurfana a kotu a wani na wani dan lokaci da safiyar yau dinnan Asabar. Wasu dogarawan tsaron kotu biyu dauke da manyan makamai ne suka ta sakiyar Brenton Taran, dan shekaru 28 da haihuwa, zuwa kotun na garin Christchurch inda alkali ya tuhume shi da kisan kai. Prime Minister Australia Scott Morrison ya tabbatar cewa mutumin da ake zargin dan asalin kasar ta Australia ne, kuma ya ce mutumin wani dan ta'adda ne mai tsatsauran ra'ayin riƙau. Kwararru a kasar Faransa sun fara nazarin bayanai masu nasaba da tafiyar jirgin sama da kuma na'urar nade muryoyi da sautuka daga jirgin saman kasar Habasha din nan da ya fadi a farkon wannan satin ya kashe dukkanin mutane 157 da ke ciki. Jirgin saman samfurin Boeing 737 Max 8 ya fado ne ranar Lahadi jim kadan da tashinsa a birnin Addis Ababa, wanda wannan ne karo na biyu da irin wannan sabon jirgi na Boeing ya fado tun bayan faduwar irinsa a watan Oktoba a kasar Indonesia. Yayin da a hukumance jami'ai daga kasar Habasha ne ke jagorantar wannan bincike, wasu kwararru ne daga kasashen Amurka da Faransa ke taimaka musu. Za a shafi yan kwanaki kafin a samu sakamakon bincike na farko daga bayanan tafiyar jirgin sama da kuma na'urar nade muryoyi da sautukan jirgin. Shugabannin kungiyar tarayyar Turai na gargadi cewa sun fara gajiya da rigingimin shirin Burtaniya na ficewa daga kungiyar, kuma gashi saura makonni biyu kawai suka rage wa'adin ficewar Burtaniya daga kungiyar ya cika. Don haka suna iya kara ma Burtaniya lokaci, amma fa basu wasu tsauraran sharuɗa. Wakilai wato watakila cikin sharuɗan akwai batun sa Burtaniya ta sake gudanar da ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a idan ƙarin wa'adin da za ta nema na da tsawo, a cewar jami'an EU ɗin a kashedinsu. Wannan kuwa duk da cewa shekaran jiya Alhamis Majalisar Dokokin Burtaniya ta kada ƙuri'ar rashin amincewa da sake gudanar da ƙuri'ar jin ra'ayin jama'ar. Prime Minister Burtaniya mai fama da rigingimu Theresa May za ta roƙi sauran shugabannin ƙasashe 27 na ƙungiyar ranar 21 ga watan nan na Maris da su ƙara mata wa'adi zuwa aƙalla ƙarshen watan Yuni. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Prime Minister Pakistan Imran Khan ya ce ana gab da cimma kwanciyar hankali a Afghanistan jiya Juma'a. Yana mai nuni da tattaunawar da ake yi tsakanin Amurka da mayakan Taliban. Ana danganta shirya tattaunawar da ake yi tsakanin Amurka da Taliban din da namijin kokarin kasar Pakistan, wadda har Amurka ke cewa an samu ci gaba sosai a ciki a ɗan kwanakin nan. An fara tattaunawa da Taliban da yardar Allah ‘yan uwanmu da ke Afghanistan za su shiga zama da junansu cikin kwanciyar hankali a cikin ‘yan kwanaki masu zuwa. Abinda Khan ya faɗa kenan a wani babban taro da aka yi a gundumar Bajur da ke ƙarƙashin ikon ƙabilu a arewa maso yammacin ƙasar inda ke iyaka da Afghanistan. Babbar ƙungiyar ‘yan tawayen Sudan ta Kudu ta yi kira ga shugaba Salva Kiir da ya samar da kuɗi don aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiyar da aka cimma bara. Suna masu kira ga Sudan da kuma Uganda da su matsa ma shugaba Kiir ya sako kuɗin.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin Abari ya huce.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin Abari ya huce.
Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani.
Adeola, salamu alaikum, barkamu da asuba.
Wa alaikum assalam, alheri. Barka da dawowa mutanen Najeriya. Sannu da dawowa. Ai mun sha ke wanki, kun sha hidima. Lalle.
Ga muke abubuwan da nace.
Ai gashi nan kin ƙara kiba ma, kin ƙara jiki.
Kullin ina cin doya, kin san da ake gasa doya gefen hanya cikin manja.
Haka bole ba, ai ni na yi zaman Fatakot bole da plantain.
Bandeci gasassa plantain ba, amma gaskiya na ci ina tsaman babu ranar da ban ci doya ba har na taho.
Saboda kullum kuna kan hanya ana neman labarai bayan Allah.
Gasassa doyan gefen hanya da manja. Na ci gasassa masara. Na sha kunin aya kullin hajiya aya. Mata a gidan leba hajiya aya. Mun sha kunin aya har inda ce na
yana nunawa.
Da kin gashi ya tsuro a kaina. Mun sha kunin aya sai me kuma.
Wasu
ya
an warba dadi kenan. To barka da dawowa.
Kasa Habasha ne.
Gaskiya kam muna masa jaje.
35 wannan ya shafa amma kasancewa daga ne ya samu tushe.
Haka ne kuma jirgin na kasan ne ba.
Makokin ƴan kasa Habasha muke domin
mu jajanta musu. Haka ne kwarai da gaske. To wanda suka rasa rayukan su Allah ya ji kansu, Allah kuma ya ƙara tsarewa ya kada tsautsayi da na gaba. Haka ne kam. Ai jirgi sai a hankali antini ba kullun in na shige shi kuka ka ba yau na fara shiga. Kullun na shiga jirgi ka ba yau na fara shiga. Da salati sai na yi tuban mazuru ban ƙara kara duk abin da nake mara kyau in na shiga jirgi sai na lissafo shi na daina da na sauka.
Ko Vegas ne ko ne na manci dai amma dai ta wajen wajajen wurin nan ne tun da na shiga. Sai har wani yaro da yake kusa da ni sai ya ce mu wai are you afraid of heights? Na ce mishi I don't like flying. Ka ce da yaro ya ce mai shiga hankali na tashi ne dai ban san.
Ai ni ba yawo amma jirgin nan haka to wula ɗaya da ke wallahi tallahi. Ni ba haɗiyata dariya take ba umma na cikin jirgi ta yi ta wasan ta yin ta ga ina tsoro ta duk gaban dariya ta san yadda nake tsoron jirgi. Allah ya kare mu haka ne kam.
Yau Daula kamar yadda kika gani muna da gaishe-gaishen auren raki.
Haka ne kam.
Auren raki. Bari mu fara da wannan auren da shi dai ba wannan satin za a yi shi ba. Auren Ibrahim Salibawa da amaryar shi Hawwa Shu'aibu wanda dama ainihi za a yi wannan auren ne lokacin zaben nan a gabanin a daidai watan nan sai kuma sai aka zo aka saka ranar zaɓe ta zo ta fada da aka sake ranar zaben nan dama za a yi shi ranar 9 ne ga watan Mari to da aka maida zaɓuka nan sai aka mai da shi yanzu zuwa 23 ga watan Maris wato sati ne zuwa kenan.
Allah ya kai mutum.
Amalin fashi. To bari mu fara da wannan aure da za a yi gobe a nan New York. Wato aure ne na muna taya Adnan Alhaji Garba Ibrahim mai kamfanin Albalad Travels and Tours da uwar gidansa Samira Alhaji Abdul Latif. Matawali murna dauran aurensu da za a yi yau din nan kenan a masallacin Mount Hope a Benin New York. Akwai abubuwan da za su zo daga Ghana ne da waɗansu kasashe da kuma waɗansu biranen nan Amurka suka hada da sarkin wangarawan kuma sai Alhaji Ahmed Ibrahim Alhaji Yusuf Ibrahim da Alhaji Garba Ibrahim mai kamfanin Albalad Travels and Tours din nan da Alhaji Shamuna Ali Danzaki da kuma Alhaji Lawan Bakiru wato iyayen ango kenan to kuma iyayen amaryar da ake kyautata zance za su halarci wannan biki sun hada da Alhaji Yahuza sarkin musulmi na Birnin New York da wazirin sa Alhaji Hallaru da kuma Alhaji Abdul Latif Matawali direban bus a New York da Alhaji Lukman Abbas da Alhaji Baba Shu'aibu Abbas da Alhaji Abdul Basit Lubu Abbas da kuma Alhaji Sadiku Yarima sai kuma Alhaji Amidan Strongman.
Tauba.
Mai karfi. Kile ya zama Superman.
Shine kam.
Kashe akwai Malam Isa Lamin Hafiz limamin masallaci Mount Hope dake birnin New York to duk wa'annan dangin baba ya
kuma kere ne warai daga sai
yar su ne ake bikin nan shi baba baki ganshi
an yi shirin biki
1500 1500 malam baba to Allah ya sa an yi adace
to amin
ya bada albarkar zaman tare waɗannan da za su fito daga ciki da wajen birnin New York ciki da wajen Amurka kuma Allah ya sa a shiga jirgin nan lafiya a kuma koma lafiya Allah ya bada hakurin zaman tare ke ma kina da
haka ne kam daga abokiyar aikin mu Zainab baba ce ta aika ita ma tana taya murna shi ma auren a yau ne za a yi shi inda take cewa in dauran auren Umar Muhammad da Zainab Abubakar Ali Wudajin Ummi mai lalle a ranar Asabar 16 ga watan Maris dinnan da karfe 2 na rana a masallacin bayan Mobile Bauchi Road a garin Jos.
To Allah ya bada zaman lafiya muna taya anguna
da amare kwarai da gaske murna Allah ya bada zaman lafiya
ga wata musamman domin ango da amarya
to haka
a shakata da wannan fafe da ke bisa inji ango da amarya muna taya ku murna
Sharif Edmund Sharif sunan wakan babban rana wacce ana ce a yau take babban rana ba
to mun gode kwarai da gaske to bari mu ci gaba da gaishe-gaishen Dauda ina da waɗannan gaishe-gaishe da suka fito daga wannan ta fito daga hannun Sani Yelwa wanda yace ina yi wa filin a bari ya huce fata alheri ina kuma mika sakon gaisuwa ga dukkan ma'aikatan sashen Hausa da na yanzu da kuma na baya sako daga mai lengi-lengi yarwa ya wuri sai kuma wannan da ta fito daga Alhaji Mele Umaru yace gaisuwa da fata alheri zuwa ga Audu Siniya mai nama Yusufari da Abubakar Kawu Girgir da dan Asabe mai fata ya wuri da Isa Lawan Girgir da Alhaji Sale Kamsila Yusufari da Garba Sadiola Gashuwa sai kuma Useni Dangote Karasuwa da Bala Muhammad Dambam da kuma Mahmud Salihu Kaurin Namoda daga Alhaji Mele Isufari a jihar Yobe.
To ni ma ga wata gaisuwa nan ta musamman da wani ya aika mana, wani wanda yake cewa gaisuwa ne daga ni mai sararan ku a filin Abari ya huje Alhaji Manniru Uba Gumel, inda yake cewa ina miƙa gaisuwa da ban gajiya ga shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari da kuma gwamnatin jihar Tawa ta Jigawa Alhaji Muhammad Badaru Abubakar. To haka ne kamar mu garzaya babin mu na labari, bari in ida miƙa sakonnin gaisuwa, inda wannan ya fito ne daga Dauda Garba bin Affan anguwar Jaji Patuskum, inda yake cewa ina gaida Malam Aminu Sabon Shago da iyalinsa da Malam Isa Lariski da Gambo Baro Patuskum da Isa Lawan Girgir da Alhaji Bura Dada da Lawan Mai Kayan Trader anguwar Nasara Patuskum da Garba DPO anguwar Jaji da Abdullahi Mai Kifi da Muhammad Wakili yanda Baban Sadiq da Ashatu da ke unguwar Jaji da Fatima Musa Wada Barikillah. To sai sako daga Attahiru Hashimu garin Yarima karamar hukumar Gasal Taraba. To ɗan Taraba ne yau aka abin nan shine kam gaisuwar Abari ya huce zuwa ga Usman Muktar dan Niger kasuwar Barci Kaduna da Alhaji Salam mutun daya karamar hukumar Karim Lamidu da Muhammad Mai Kayan Miya Oji Gombe da Modubo Mai Sukari bakin kasuwa Jalingo da Aliyu Muhammad Usamu Radio Jalingo da Zakariya Kemuel Sankari Radio Jalingo da Gurgu Mai Rariya Garba Shede Bali Taraba. To muna fatan duka mutanen Taraba ku tashi ku cikin koshin lafiya.
Labaran da Daula Bari a gurgujen gaida abokan aiki da abokan arziki da Allah ya sada mu a wannan aikin nan da muka tafi
na zabe.
Ina gaida Muhammad Kudu Abubakar na tashar talabijin ta kasa da ke birnin tarayya Abuja da Hassan Sadiq Ariri, sai kuma Shehu Ahmed director na kamfanin insura da ke birnin tarayya Abuja wato Northlink Insurance Brokers kenan, sai kuma comrade Mustapha Salihu mataimakin shugaba na jam'iyyar APC kenan na Arewa maso gabashin Najeriya da Muktari Shitu wanda yake aiki da hukumar bunƙasa ƙasashe na Amurka wato USAID kenan, sai kuma Safi'u Suleiman babban jami'in kamfanin sadarwa na Ata Communications. Ni ma na ta ina muku
ban gajiya kamar haka ne da an koma gida lafiya a wannan lafiya. Eto ai wannan ke kamata ke da kika je har Najeriya, ke kamata ki fara babin labari. Ai ni ina da Amurka
labari amma ba zan kwance su ba sai sati mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana,
ko kin zasu aka ago ne
gaskiya su mamman su mamman ma ashe ya iya santi
aha ba an sha santi kenan
ga awal ga mutum aka zo cin masaran nan
ai na ga kullun
ya da suke tsaya da Ben suka zo da safe an dinga baki labarin
shi zan lukunda ɗaya 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 ɗaya
ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya
ɗaya ɗaya ɗaya
ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya
ɗaya ɗaya ɗaya
ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya
ɗaya ɗaya
ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗa menene asata jisim asabili yasa asata ito
shayi da kai mashi karo
to ga wannan labarin
ka baki sako dai ma to ai tunda dai an ji haka bari mu je wannan ina jin ni ma labarin shayin ne yau zan bada
faro shi
wani abinnan labari ne wanda ya aika ba da su da shi ashirin lawal da goma ruwan baure jihar Zamfara inda yake cewa labarin na mahaukata ne guda biyu to kawai yana nan sai wani mahaukaci ya je bakin rafi sai ya tarar da dan uwansa mahaukaci tsugunne a bakin rafi yana ta rusa kuka yana ta kuka sai can ya zauna ya ce mashi ya kalle shi na sai ce mashi me ya faru kake ta gabza kuka haka kai kadai sai ya ce wai har yanzu a ce na zuba gwangwani daya na siga a ruwan nan amma na lasa lalasa har yanzu sallan ban ji yayin zaki ba sai ma kace da ya same shi yake mashi tambaya sai yake ce mashi ya fashe da dariya wanda ya gaya maka ya ce amma kai gaskiya babban mahaukaci ne sai ya ce da kana zuba sugan ka kirga sugan kuwa to din cikin sosan ba waye babban mahaukacin ba to haka dai ka ina ce in gobe ta sarfile na shan shayi ranar litinin Allah ya kai ba zan je in ce ka kirga sugan kuwa
da ya fito daga hannun Husaini Abba Dambam ya ce labari ne mai taken mudi a banki ya ce wata rana ne mudi ya je banki da katuwar jaka a kansa ya ce wai shi yana so ya ga manaja ne kai tsaye to da aka gan shi da katuwar jaka to kowa sai ya zaci cewa kuɗi da ya ci ko a jakar da yake so ganin manaja ya wuce irin su kanta-kanta ɗin nan to shi kenan sai aka kai shi gaban manaja sai manaja ya tambaye shi to me ke tafi da kai ne saboda na ga ka kawo kuɗi ne a jiya banki sai manaja ya ce ai saboda gudun barayi ne da gobara da sauran abubuwa marasa daɗi ne shi yasa aka buɗe banki sai ya yi murmushi mai jaka malam mudi ya yi murmushi ya ce dama ni ma na lura na ga satin mutane ta yi yawa shi yasa na sako kayan sawa na a cikin wannan jakar a rika ajiye ni a banki saboda
ka karshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin za kuma izeta shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahouse.com da kuma shafinmu na Facebook yanzu a madadin duk abokan aiki na da kuka ji muryoyinsu ni Sarfila Hashim kuma nake cewa mu kasance lafiya assalamu alaikum.